آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا العمل به وارزقنا الإخلاص في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. منا مع الله بوديا يو لهجي شاهد جوات شوال هجرة بودي دريه da 42 wanda ya daidai da 7 ne ko 6 a 7 ga watan 6 a miladiya 2002 da Allah cikin ganin damarsa da ikonsa ya sauke mana dama na karanta waɗannan littattafai masu albarka a dalilai ko kuma hikiman karanta su daga ciki. Na farko dai kaunan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam da kaunan hadisinsa da sanya da sunnansa da kuma bin umarninsa da yake cewa ballighu anni walau aya. Sannan mu kankin kanmu kuma mu fita daga cikin kuhuda na jahilci, ya kasance duk abin da muke gudanarwa na rayuwa addini ne, mu'amala ne, muna yin shi a dawul kitabu was sunna. Sannan kuma mu ma mu bada gudunmuwa wajen taimakon al'umma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wajen isar musu da sakon ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Za mu fara da Buhari, wanda misali shi Imam al-Bukhari shine akadamu a cikin su ga baki da wannan Imam al-Bukhari. Allah ya kare yadda a gare shi, kamar yadda dai muka sani shi Bature ba Balarabe bane, wannan kuma ishe mu kado bane kasancewar shi Bature kallar rawan da ya taka musulunci. Kuma mu nan wajejen Afirka mun fi su, musulunci ya zo wajen mu kafin ya je wajen su. To suka yi irin wannan hubbasa, suka yi ma addini wannan gagarumin aiki da suka yi. An haife shi cikin watan Shawwal hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam 194 194. Imam Malik ya mutu da shekara 10, aka haifi shi Imam al-Bukhari. Dan tsakanin haihuwan Buhari da haihuwan Imam Malik akwai shekara 101, akwai shekara 101, wadda shi Imam al-Bukhari din nan wanda ke bin shi a tsarin sahiha shine Muslim, amma a tsarin haihuwa kuma Imam Tirmidhi ke bin shi. Imam Tirmidhi ke bin sa, sai dai shi Imam Tirmidhi an aike shi hijiran manzo Allah na shekara 200 daidai, dari biyu tsakanin su shekara 6 katal, wanda sannan daga ma shi ba ma sai Muslim din bane. Sannan sai Abu Dawud shi kuma aike shi hijira shekara 201. Sannan shi Imam Muslim an aike shi hijiran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana da shekara 204, wanda ya zama shine na karshen su shine Imam Nisa'i. Hijiran manzo Allah shekara 116 ai da 14 afwan, haka haife shi 214. Tsakanin sa da Imam al-Bukhari akwai shekara 30 kyam. To sannan shi wannan Imam al-Bukhari ya yi yawo kasashen musulunci a wancan lokacin dan neman ilimin addini. Sannan kuma ka ji kun Allah shekaran shi ya yi dududu shekarun da ya yi a duniya, shine ya yi shekara 62. A wani karu lissafin ya yi shekara 63. Muslim shine mai karancin shekaru a cikin su kuma ikon Allah duka, dan shi shekara 55 katsal yayi. Sai Ibni Majah mai shekara 66, mai shekara 66, wanda kuma ya fi tsawon shekaru daga cikin su shine misali Imam Nasa'i, dan shi sai da shekara 89 a rayuwa. Hijiran manzon Allah yana da shekara 300 da kwaya daya, aka shahadantar da shi ya koma ga Allah a cikin garin Makka. Kuma shi wannan Imam al-Bukhari kamar yadda babban almajirarsa, ɗaya daga cikin manyan almajirarsa Imam al-Shirabri yake faɗa, yana cewa suna zaune ne wajen Abdu Ali ibn Madini ana karatu, sai Ali ibn Madini kamar sai shajja'a su akan wane ne zai ta jaridin sahihin hadisi, saboda kafin Buhari an yi ta'alifa su da daman gaske. misali kaman su akwai mansani akwai su muwadda da makamantan irin su da musannafat wanda sun girme shi to sannan ko misali za ga littafan da aka gabatar kafin shi babu tajridi za ga akwai asarin tabi'a akwai asarin sahabbai akwai misali marasilin sahaba tabi'ai da makamantan irin wannan to wannan ruwaya sai shi Imam Bukhari yake cewa sai Allah ya sanya mai tab ya rubutu na shi wannan littafi na Jami'us Sahih nashi a kuma wani kaulin an ce mafarki yayi yan farki manzo Allah sallallahu ta'ala sallan yana tafiya shi kuma yana rike da kurhu haka yana kore mashi duk irin su guda da makamantan su da ya farka shine sai yake tambayar malaman mafarki sai aka ce in mafarkin ka ya inganta to za kai mu annabi zabbi za ka kore mashi ƙarya da duk abin da bai inganta ba wajen jingina masa ya fadi ya tashi wajen ganin yayi wannan aikin kuma ya fama da imtihani da daman gaske kuma ka ji kun Allah ya rayu cikin talauci har ya koma ga Allah kuma ya mutu bai bar da namiji ba ka ji ma shi wani abin da Allah ya yi masa a lokacin da ya samu ilimin maimakon ya zo gida nan waje jan kasashen mai sabura dan da mutumin mai sabur ne maimakon malaman garin sa amshe shi sai ya dade da hasada sai aka kore shi a daren sallah shine ya fito inda yake cewa ya ubangiji to ka da yi gani Allah tunda mutane ba sa so na to ka dauke ni zuwa gare ka to Allah cikin gandaman shi Imam Bukhari a daren sallah ya koma ga Allah kuma yana daga cikin wani abu da Allah ya yi masa a zamanin baya idan bala'i ya bala'i ma mutane Bukhari na cikin littafin da in aka karanta ta daga farko zuwa ƙarshe aka sauke aka addu'a Allah na daukewa an taba yin wani tari kamar yadda misali malamai suka kawo da aka yi wannan farin an yi addu'an sai wanda daga cikin bayan Allah sai ya mafarki sai aka ce ai kuna zuwa gabarin Bukhari kuka yi addu'a Allah zai kuma haka aka yi ana zuwa gabarin Imam Bukhari din nan aka yi addu'a Allah yayi kuma shi Imam Bukhari na daga cikin abin da Allah ya masa baiwa yakan iya jiyar sama da kwana 100 yana azumi na nafila kuma inda zaka gane nikan fadan ma ɗan uwa da daman gaske wai misali nafila da tadawwi mutun yace sai annabi yayi zai wannan ya jahilci ilimi da addini Imam Bukhari shi ake gabatarwa ilimin hadisi gabaki daya yace wannan littafin nashi bai rubuta wani hadisi ba sai da yayi wanka yayi nafila raka'a biyu sannan ya rubuta hadisan da ke cikin wannan littafi nashi ina hadisi musnadi da Buhari zai jingina na wannan aikin babu sannan yana cewa wannan littafin nawa na tato shi ne daga hadisai 600 daga hadisai guda 600 ya tace wannan hadisin nashi sannan shi Imam Bukhari din nan ya keɓanta da mazaje wanda musulun ba su muwafaka da shi ba yana da mazaje 450 da musulun ba su haɗu a kai ba daga ciki guda 80 a cikin mazajen Buhari din nan akwai maganganu a kansu ma'ana wasu daga cikin malaman jarhi kafin zuwan Buhari sun yi magana a kansu saboda ko ma'aqida ko mazhaba ko wani abu makamanci irin wannan inda duk da dai ba musulun ne zamu karanta ba shi kuma yake banta da malamai guda 620 inda shi kuma guda 120 daga ciki shi ma akwai maganganu a kansu Allah ya saka musu da alkhairi ya ƙara musu kusanci da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma shi wannan littafin nashi na dauke da hadisi 7267 tare da maimaitawa amma in aka cire maimaita hadisi ba su wuce hadisi guda 4000 kacal ba Allah ya kara musu yadda sai fara da kitabu bada'ul wahyi kuma shi kadai ke da irin wannan usuli saboda misali wannan jami'us sahih ne kafin su littafai za ga ana yi shi ne musannad ne masanidu ne shine kaman idan malami zai littafi sai ya dauko misali sai ya dauko sahabin da sunan shi ya fara da alif to sai ya gama hadisan da sahabban suka fara da alif kaman musnad na Ahmad dan Hanbali kaga misali alif da ba sai alif da ta sai alif da cha haka suke yi har su je ya to haka suke masanidu to su da su Imam Bukhari sai suka zo da wani usulubi duk da kafin su maluku ya riga su sai suka zo da usulubin babi a bisa matsala shi yasa Buhari ake cewa littafin shi ta keɓanci wani usulubi da ya gabaci malaman farko daga ciki shine tattara ilimin fikih to wani hikima ke cikin Buhari ya fara da kitabu Bada'il Wahyi shine saboda ayi manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam jussa kun nashi na cikin wahayi kila shine hikima wanda misali sabani shi kuma Imam Muslim sai fara da kitabul imani sai fara da kitabul imani to da Nisa'i shi kuma da Abu Dawud da Tirmidhi su kuma sai suka fara da kitabul dahara sun uku inda shi kuma Ibni Majah wanda misali Allah ya riga wasu daga cikin su fara rubutu amma Allah bai ba littafin shi amsuwa ba sai daga baya da littafai biyar ake cewa Hamsu Sihahi daga baya sai aka hada da Ibni Majah sai zama Sitti Sahihin to shi kuma sai fara da muhimmancin sunnan annabi da muhimmancin koyi da ma'aikidan alaihi salatu wasalam sai fara da kitabul Bada'il Wahyi shi wannan babban malami sunan shi Shehul Imam Al-Hafiz ana ce mashi Al-Hafiz Hafiz shine misali wanda ya haddace hadisi masanan sanadan wa matanan wa dirayatan sannan kuma akalla an ce za a yi samu hadisi dubu a kansa ko kuma dubu so dubu akwai zantuka dai na malamai da daman gaske dangane da wane ne ya cancanta a ce mashi Hafiz shi yasa daga baya za a ga Hafizan sun kare shi yasa wasu daga cikin malamai suna cewa Ibn Hajar al-Asqalani shine Khatimatul Huffaz wasu kuma suna cewa misali Imam Sayyidi ne bayan su sai dai a samu muhaddasai eh muhaddasai ba mamaki idan magaba ya zo za mu bambance menene muhaddasi menene misali hafizi da makamantan irin wannan ana ce mashi Abu Abdullahi sunan shi Muhammad dan Isma'ila dan Ibrahim dan Mujira al-Bukhari rahimahullahu Allah ya saka mashi da alkhairi sai fara da cewa kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ma'ana tayaya wahyi ya fara zuwa ma manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ya bude littafin da ayan Qur'ani inda Allah yake cewa wa qaulillahi jalla zikruhu inna awhayna ilayka ya rasulullahi tabbas hakika mun yi wahayi zuwa gare ka kama awhayna ila nuhin kaman yadda muka yi ma annabi Nuhu wahayi haka muka yi maka wahayi ya rasulullah wan nabiyina min ba'dihi muka yi wahayi da annabawa da suka zo bayan shi sai ya fara hadisi na farko shine ce haddathana Humaydi Imam al-Humaydi yayi mana hadisi malamai sun kai sun komo akan suna ganin wannan hadisin na Buhari da ya fara da shi mursalin hadisi saboda akwai malaman da suka tafi cewa Buhari bai hadu da Humaydi ba amma sashin almajaransa sun tabbatar da haduwar su da Humaydi din koda ta hanyar misali kitaba ne shi wannan Imam al-Humaydi yana daga cikin manya-manyan almajiran Sufyan dan Uyayna yana cikin manyan almajiran Sufyan dan Uyayna sannan kuma shi din ba Shafi'i ne dan almajirin Imam Shafi'i ne yana daga cikin irin sadiqan muridai a gaban Imam Shafi'i duk tafiyan da Imam Shafi'i yi kuma yi din nan da shi aka yi lokacin da shi Imam Shafi'i zai je ruwaya a wajen Sufyan dan Uyayna to kuma yi yana daga cikin wanda ya raka shi sannan kuma Imam al-Bukhari bai rabu da kuma yi ba ai shi Imam al-Humaydi bai rabu da Shafi'i ba sai da mutuwa ya raba su daga nan bayan Imam Shafi'i ya koma ga Allah a Misra Humaydi ya bar Misra ya dawo Makka ya ci gaba da zama shi yasa misali suke cewa kila yana daga cikin hikima sai ya fara hadisin da mutumin Makka saboda zai magana akan kitabu Bada'il Wahyi ne to tunda za a yi maganan wahyi Qur'ani kuma ya fara sauka a Makka to shi yasa kila yana daga cikin hikiman da ya fara kawo mutumin Makka wallahu ta'ala alam za ga hadisin shi nabi kuma sai kawo mutumin Madina almajirin Imam Malik wannan kuma hadisin Abdullahi dan Zubairu sannan kuma shi wannan kuma hadisin ba Quraishi baya kasancewar shi Makki ba Quraishi yana da dangane da uwar mu'mini Sayyida Khadija ta kan Asdu yana dangane da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta kan Fihir ya hade da shi ta wancan yana cewa haddathana Sufyan wannan Sufyan shine Sufyan dan Uyayna قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري تو شي يحيى دان سعيد الانصاري yana daga cikin shi kadai malamai suka ce yayi ruwayan wannan hadisin daga Muhammad dan Ibrahim al-Kayyi shi yasa suke ganin wannan hadisi yana daga cikin hadisul ahad sannan kuma shi wannan hadisin ma wasu suka ce bai da alaka da abin da Buhari yake so ya magana da shi tunda shi da zai magana wahayi ne ya kawo wannan hadisin sai kace ya sabbi da misali kaman muqaddama ne na littafinsa shi wannan zancen da Imam al-Bukhari zai yi shi yasa misali sai yake ganin cewa kuma ninya farkake aiki saboda misali sai ka amalul qalbi saboda ita ce misali mafi girman gaba a cikin dan adam gabaki daya wanda ma'aiki sallallahu ta'ala sallan yayi ishara akan sarkinta da gyaruwanta saboda sarkinta da gyaruwanta shike gyara aiki sai yake cewa yasa Yahya dan Sa'id al-Ansari shi Yahya dan Sa'id al-Ansari na cikin mu'asiran Imam Malik kuma yana cikin misali tabi'ai da baka na biyu yana cikin tabi'ai da baka na biyu sannan kuma malami ne masarin jarhi da ta'dili dan shi Yahya dan Sa'id al-Ansari tana ɗaya daga cikin malaman da suka jarraha Ikramat al-Barbari da Ikramat al-Barbari mun dai san shi ne a cikin almajiran Abdullahi dan Abbas kuma yana cikin Rijal al-Bahari amma shi Yahya dan Sa'id al-Ansari dinnan da Maliku sun jarraha shi saboda wani dalili nasu amma malamai ba su amshi jarhan su ba dan da sun amsa da hadisin shi bai zo cikin Buhari ba yake cewa habarni Muhammad ibn Ibrahim at-Taimi annahu sami al-Kamat ibn Waqas wannan hadisin na daga cikin hadisan da aka hada tabi'ai guda uku ga Yahya dan Sa'id al-Ansari ga Muhammad Ibrahim at-Taimi ga al-Kamat ibn Waqas Al-Laysi ya kulu samitu Umar bin Khattab yace naji sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda alal minbari na fada akan minbari kale yace samitu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kulu naji manzo Allah tsira Allah da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi na cewa wannan malamai suka ce abin da yasa galibin malamai suke kawo wannan hadisin na sayyidina Umar da kan misali al-Kamata dan Waqas saboda akwai hanyoyin da aka ruwaci wannan hadisin amma babu hanyar da ke da inganci sai wannan shi yasa sai suka ikitifai da shi wannan hadisin a matsayin cewa in dai kaga wannan hadisin da inganci to sai dai wannan ruwaya din duk ruwayoyin misali za ga ba za su rasa magana a ciki ba yana cewa innamal a'malu binniyati shi dukkanin aiki yana gudana ne da irin niyyar mutum da haka misali niyya na da muhimmanci har ɗaya daga cikin manyan malamai shine misali a ba ibn Abdul Hadi ba yake kawo cewa shi niyya ya kasu kashi biyu akwai niyyatut tahsisi akwai niyyatut taqarrub me niyyatut tahsisi misali yanzu sai ga mutun ya zo ya tsaya a nan yayi haka yayi haka yayi haka amma in bai niyyan sallah ba bai ga ladan sallah ne sannan kuma sai ka bambance wani sallah zaka yi nafila zaka yi ko farilla haka mutun inda zai ji yunwa tun daga safe har zuwa yamma idan ba yayi da niyyan azumi ba yayi aikin banza wannan ya ji yunwa ne kawai makansa to shi kuma niyyan taqarrubi misali shine misali a ammu shine ya gani shin wannan abin kai dan Allah ne koko dan wata bukatar ka ne kana neman Allah ya maka wani abu ne yasa zaka yi koko a kana neman wani abu ne yardan Allah kake nema wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din sai yake cewa wa inna malikul imrin ma na wa kuma kowane mutum akwai abin da ya kudurci a cikin zuciyarsa shi yasa za ga wata rana manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam suna zaune tare da sahabbai sai ga wani mutumi ma abucin karfi ya fito sahabbai suka ce kai ce ka gan shi ga karfi ga lafiya ina ma jihadi yaje ina ma yakin fi sabilillah yaje manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yake cewa ba ku ganin cewa wanda ya fito ne dan neman ma iyayen shi abinci zai zama fi sabilillah kaga ma'ana me ake nufi niyya shine misali ake magana akai dan haka misali baya ga wannan kuma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana fada a wani hadisin da yake cewa lokacin da suka dawo yaki sai yake cewa ba mu yanke wani kwari ba ba mu yanke wani zaza ba fati akwai mutanen da duk abin da Allah ya ba ku na lada su ma ya ba su amma kuma su ba su zo yakin ba me ya hana zuwa yaki habasahumul uzur wani dalili na rashin lafiya amma ga suna da niyya ce shi yasa niyya ba karamin al'amari bane shi yasa niyya ba karamin al'amari bane wannan ya daga cikin kuma abinda malaman sufai tunda suka san cewa an-niyyatu mahallu halqalb sai su kuma suka shagaltu da maganan gyaran zuciya din saboda idan zuciya ba ta yi kyau ta yi tsarki ba to aiki zai zama misali da ya zama babaro ta gina ne ba ta shiga ba faman kanat hijratu ila Allah amana faman kanat hijratu ila dunya yasiba imratin ka fa hijratu ila ma hajar ilai duk wanda ya kasance ya hijira ne dan Allah dan zatin Allah to zai samu ladan sashin malamai suna ganin wannan kamar yadda aka roto daga Abdullahi dan Mas'ud yadda Imam al-Baihaqi ya kawo cewa suna ganin wannan hadisi yana da inkisabi da Muhajir Ummu Qais wanda misali suke cewa shine musabbabin yin wannan hadisi din amma shi sai na Umar ya fada ne ba dan wannan ba zai kasance abin yayi kadabuti ne ya fada ne akan minbari kuma suna ganin wannan hadisin ya faru ne farko zuwan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam hijira zuwa ga Madina maiki alaihi salatu wasalam ya fada wannan hadisin ina ganin zamu kwana a cikin hadisi na daya sabida lokaci insha Allah alhamdulillah assalamu alaikum